bincike na bayanin cewa cibiyar kare kamuwa daga cututtuka na kasar ko kuma NCDC a takaice ta fitar da sanarwar gano bullar cutar shawaran a karamar hukumar alkalai a sanadiyar rahoton gano cutar da aka yi a jikin wani dan kasar waje da ya ziyarci jihar Kano bayan ya kai ziyara dajin shakatawa na yankari da ke jihar Bauchi. Dr. Luwan Muhammad shine shugaban hukumar ayyukan lafiya a matakin farko a Bauchi. Ya yi bayanin yadda cutar shawaran ta fara a jihar Bauchin da kuma matakan da aka dauka domin shawo kan matsalar a jihar.
Wato sakamakon da muka samu a game da wanda aka dauka na Bauchi, mu muna magana akan na gajiyar kare. Su ke sun yi maganar nasu mu wanda ya je can yar gatin su. Amma dai sun zo nan a cikin wanda ya je can guda daya a kasar Kano wanda ya rasu yaro nan da aka samu aka daga gidan shi an tabbatar ya rasu. Tan ne na ciwon shawara. An tabbatar ya rasu. Kuma mutane kamar guda shida
ko za ka mana alamomin kamuwa da wannan cuta
na cikin alamomin ta farko shine zazzabi kuma ido zai kore kuma mutum zai fara amai yana sa jini zai fita a bakin sa ko a idon sa ko a cikin tsarin sa da jini fita
tunda ma dai gwamnatin jihar Bauchi tare da gwamnatin tarayya da kuma tallafawar hukumar lafiya ta majalisar dinkin duniya sun kaddamar da allurar rigakafi a fadin jihar da kuma yin feshi ta jirgin sama domin kashe sauro a wuraren da suke. Kaunan Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya yi ƙarin haske kan batun rigakafin cizon sauron.
To mu zo nan ne saboda a gaskiya mu yi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu yi godiya wa al'umman jihar Bauchi musamman ma da gwamnatin tarayya gefen kiwon lafiya wanda suka kawo da haɗin kan jihar Bauchi wannan kyakkyawan ƙuduri na ganin cewa an kawo maslaha da irin tabarbarewan abubuwa da muka samu na kiwon lafiya musamman wannan cuta na shawara wato yellow fever kuma Allah ya gafarta mu wanda suka rasa rayukansu domin zo ne don mu ga cewa bai yadu ba insha Allah da kuduri da muka dauka na kimiyya na kuma zamani wanda za a bi lungu-lungu sako-sako gida-gida a yi feshi daga ƙasa zuwa sama da jirgin sama kuma a yi alluran rigakafi wa duk waɗanda suke wannan guraba wato na yankari da alƙalai local government da tufa wa balewa ga local government kuma ya kasance ma za mu yi haɗin gwiwa da ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya don mu samu mu yi rigakafi wa kowa da kowa a jihar Bauchi. Mun kashe kuɗi ya kai miliyan 30 kuma gwamnatin tarayya ta kashe abin da ya fi haka sai dai kuma ka zan wato shi alluran rigakafi wato ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya ne da WHO da UNICEF suke bayarwa. Muna godiya wa shugaban ƙasa da kuma gwamnatin tarayya da ta samu na wannan kyakkyawan gudumawa.
A ɗaya hannun kuma hukumar lafiya ta duniya ta bakin jami'inta Dr. Adamu Ibrahim Musa Ningi ya shaida mini irin rawar da suka taka don kawar da sauro masu haddasa cutar shawara.
Mun je mun yi wannan bincike mun tabbatar cewa akwai wannan cuta na shawara sannan aka zo aka yi feshi a cikin ita kanta wannan game reserve din da kuma kewayen wajen sannan kuma daga baya aka zo aka yi rigakafi na mutane wajen 7,000 bayan wannan ne yanzu kuma aka sake samun ƙarin wato maganin rigakafi 500,000
yanzu ya za ka ga mana yanda yanayin jihar Bauchi.
Insha Allah tunda an riga an gano bakin zaren da iznillahi muna ga mutane su kwantar da hankalinsu kuma baki ma da suke zuwa domin su zo wannan game reserve insha Allah mun tsara hanyoyi da za a bi domin a kare jama'a baki daya.
Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.